الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا ما الله غوديا دي هدامو wannan wuri sai daga cikin manyan wurare masu albarka domin mu ci gaba da karatu da muka fara na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, min at-tatbiri ila at-taslimi ka annaka tara, littahi mai suna suffai, yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya salla tun daga kabbara ta harama har zuwa sallama kamar kana ganin shi, kamar gata nan ana yi a gabanka. Wallafar babban malami al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala, wanda aka aiye shi hijira tana 1333, wanda ya daidai da miladiya shekara ta 1914, kuma ya rasu a shekara ta 1919 miladiya a cikin wata na Oktoba. Allah ya ji ƙanshi, kuma Allah mai rahama. Bayan karatu da ya gabata mun yi magana akan Albani, da karatunmu da ya gabata akan wane ne Albani, yaya rayuwar shi ta ilimi, kuma me yasa shi ya rubuta wannan littafi. A karatu da ya gabata duka mun yi bayani akan haka na tsawon wajen minti 40, muka yi bayani takaitacce akan shi wannan babban malami wanda ake ce ma Nasiruddin al-Albani. To, mun fara muqaddima ta shi wannan littafi a fasta 35. Na'am. Mun fara muqaddima ta wannan littafi a kenan rana ta sati da ya wuce, inda malamin yake cewa alhamdulillahi alladhi farada as-salata ala ibadihi, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya fallanta sallah akan bayin shi, wa amarahum bi iqamatiha wa husni adaiha, kuma ya umarce su da su saida ita wannan sallai kuma su kyautata wajen yin ta, inda yake cewa wa aqimus salata wa au aqimis salata, duka wannan umarni ne na Allah da yake nuni akan a tsaya da sallah. Wa allaqa an-najaha wal falaha bil khushu'i fiha, kuma ya alakanta tsira da mutum zai samu yayin da ya samu khushu'i a ciki. Yana magana ne akan suratul mu'minun, inda Allah yake cewa qad aflahal mu'minun, hakika mu'mini sun ci nasara, sun yi najahi, sun tsira. Dalilin mi ko kuma wata siffa ce gare su wannan mu'minan? Sune alladhina hum fi salatihim khashi'un, sune wanda a cikin sallolinsu suna da nutsuwa, suna yin ta, suna harara cewa Allah ne a gabansu. Waja'alaha furqanan bainal imani wal kufri, aka sanya ita wannan sallah ita take bambanta tsakanin imani da kafirci. Wa nahiyatan anil fahsha'i wal munkar, kuma ita take hana alfasha, ita take hana munkari, dukkan zance na banza da kuma abubuwa wanda Allah bayya su abin ki kenan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-mukhatab biqawlihi ta'ala, tsira da amincin Allah shi tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah yake ce mai wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi. Hakika mun saukan ma da wannan alqur'ani domin ka bayyana ma mutane abubuwan da ke rakwai a ciki da abubuwan da aka sauka musu. Faqama sallallahu alayhi wa sallama bi hadhihi al-wazifa hatta al-qiyam. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi tsayin daka da wannan aiki da Allah marhumin sarki ya bashi, ya tashi domin ya isar da wannan aiki, kuma tsayuwa ta gaskiya yayi akan tahiyyar da wannan aiki da Allah bashi. Wa kanati salat, sai ta kasance ita kuma sallah, min a'zami ma bayyanahu lin-nasi, tana da cikin manya-manyan abubuwan da ya bayyana ma mutane, qawlan wa fi'lan, a aikace kuma a fada kuma halawa a aikace. Hatta innahu salla maratan ala al-minbari, har sai da kai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla a saman minbari, ya koya ma sahabban shi yanda ake yi. Ya qumu alaihi wa yarka, yayi tsaye akan shi wannan minbari kuma yayi ruku'i, yana gaya musu, innama sana'tu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu salati, nayi haka ne ba dan wani abu bai ke ce ma sahabban shi, dan ku yi koyi da ni kuma da ku san yanda nake yin sallah. Ya kasance irin wannan sallah da ku ga nayi irin take nan za ku yi. Wa aujaba alaina al-iqtida'a bihi fiha, sai kuma aka wajabta mana mu ma mu koyi yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yi sallah, to mu ma mu yi kokari mu tabbatar da cewa mun yi sallah irin tashi. Kamar yadda yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yanda ku gani ina yin sallah. Sallu kama ra'aytumuni usalli, ku ringa yin sallah yanda ku gani ina yin sallah, yake ga ma sahabban shi su kuma suka isar zuwa gare mu. Wa bashara man sallaha ka salatihi anna lahu inda Allahi ahadan an yadkhulahu aljanna, kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yayi bushara, man sallaha ka salatihi, dukkan wanda ya salla kamar sallar annabi, anna lahu inda Allahi ahadan, to yana shi wannan bawan, shi wanda ya salla irin ta annabi, to wannan yana da wani alƙawari a wajen Allah, an yadkhulahu aljanna, Allah zai sanya cikin aljanna. Fa qala, sai yake cewa kenan za a kama dalilin da yasa aka wadi wannan, dukkan wanda ya salla irin ta annabi, to Allah ya alƙawarin cewa zai sanya shi gidan aljanna irin ta annabi. Shi yasa malam sai ya rubuta wannan littafi, ya tattaro duk illahirin hadisan da suka yi magana yanda annabi ya salla, sai ya rubuta a cikin wannan littafi, ya ce to ga siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana kallanta, ba don wani abu ba, don mu karanci wannan littafi mu gaya annabi ya salla, mu yi salla irin ta annabi domin mu shiga cikin wannan alƙawari na Allah ya sanya mu gidan aljanna domin wannan aiki da muka yi kuma da rahamar shi. Yace khamsu salawatin iftaradahunna Allah azza wa jalla, man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna li waqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khushu'ahunna kana lahu 'ala Allahi ahdu an yaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi ahdu in sha'a ghafara lahu wa in sha'a 'adzabahu. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa, hadisi ne kenan ya kawo, kuma hadisi ne tabbatacce ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yake cewa me yake da suna khams salawat iftaradahunna Allah, farillai ne guda biyar Allah fallanta su, salloli ne guda biyar Allah fallanta su akan man ahsana wudu'ahunna, wanda ya kyautata arwallarsu. Kenan lokacin da za ka yi sallar ka tsaya ka yi arwalla tsatsa irin arwallar annabi, wa sallahunna li waqtihinna, ya zo ya sallace su akan lokacinsu, ba wanda zai rinka gama salloli ba. Misali kana cikin wasu abubuwan ka ki tsaya ka yi sallah ko ka yi sallar, sai azawar ta zo ta wuce halla asar ta kwana ka zo ka gama sirkafi, ko kuma hei can jam'i ya barka ta kwana ka yi sallah, wannan daga kuskure. Kaga manzo sallallahu alaihi wasallam tayi wanda yake tada arwalla kuma ya sallah a lokacin ta, wa atamma ruku'ahunna, ya cika ruku'i yanda ya kamata. Ya ake cika ruku'i ba kawai ba irin wasu wanda suke yin sallah express daga an duka a taso ko tasbihi dai ba yi an duka an taso an je ruku'i kai kan kai ruku'i ka kare an taso ma an shiga wani sujud an shiga wata sabuwar raka'a to kaga irin wannan sallah ba irin sallah annabi bace annabi ba irin take kuya ba cewa atamma ruku'a kunna ya cika ruku'i ka tsaya ka je ta sosai a ruku'i kuma kai tasbihi akalla kai uku ko hudu subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim akwai addu'o'i da ake a cikin su subhurun quddus rabbil malaikatu turu subhanakallahumma bihamdik subhanakallahumma mai suna addu'o'i da yawa akwai addu'o'i wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya to kaga in kana so ka cika ruku'in ka dole sai ka samu sai ka tsaya ka nasu ka karanta wannan tasbihoyin da kyau ka yi su tukana ruku'in ka ya cika wa sujuda wannan kuma ka cika sujada ita ma sujada ka tabbatar cewa kai wannan sujada game da dukkan tasbihin da ake yi a ciki kenan kakka dore goshi da kanka dago baka ce komi ba ko kuma subhana rabbiyal ala din ma su je kai a kai cikakka kai yanda aka koya wa khushu'ahunna da khushu'i menene khushu'i shine nutsuwa nutsuwa tare da tsoron Allah kenan ka nutsu zuciyar gabaki daya Allah ne a gabanta bakka tunanin komi ya kasance duk wani tunani ko da ya huzge ka kai kokari ka komo tunda wani lokaci wani abin shedan in haye zo lokacin sallah misali in mutun kawai bi ne yake zan gani kawai an yi sallama ma zai tana a shi kawai sallace yake duka irin wannan yana zuwa kuma wani lokaci kai ma kana karatun kawai ka ringa ji ka tafi wani nazari da ba to duka irin wannan abubuwa ne na shi to irin wannan idan ya faru ga mutum Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma ya koya idan shedan ya huzge ka kana iya kai kotan kana kuma kai a wuzi kai kai a wuzi ya so duka ka toha domin ya samu ya barka kai da sallar ka saboda ita sallar farka zama sallah cikakka sai da khushu'i mai kyau kamar yanda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bayani a wannan hadisin mazala yake cewa to dukkan wanda ya yi sallah ya cika ya tsaya ya yi arwalla mai kyau ya cika ruku'in shi ya cika sujudar shi ya yi khushu'i yana da nutsuwa a ciki yace kana lahu ala llahi ahadu an yaghfira lahu to akwai alƙawari Allah ya yi alƙawari cewa zai sanya shi gidan aljanna dukkan wanda ya haka Allah ya ce zai sanya shi gidan aljanna wa man lam yaf'al yace to dukkan wanda bai aikata irin haka ba na'am karatu ake sai an gare karatu ake wa man lam yaf'al wa man lam yaf'al yace dukkan wanda bai yi sallah irin haka balaysa lahu ala llahi ahad to wannan babu wani alƙawari tsakanin shi da ubangiji in kai sallah irin ta annabi to akwai alƙawari tsakaninka da Allah cewa Allah zai sanya ta gida a aljanna Allah madaukakin sarki wani lokaci akwai wasu ibadodi Allah yana ma bawun shi alƙawari irin wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Mu'az bin Jabal yake cewa Mu'az ka san menene haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san menene haƙƙin bayi akan Allah yace bai sani yace to haƙƙin Allah akan bayi haƙƙin da Allah yake da akan mu bautata mishi kan mu gama shi da kowa kenan mu tsaya mu yi ibada saboda Allah kuma shi kadai za mu ba kan mu gama shi da kowa kuma haƙƙin bayi su kuma akan Allah dukkan wanda ya mutu bai ma Allah shirka ba Allah sanya shi aljanna idan baka shirka to za Allah sanya ka aljanna to kaga iri-irin wannan alƙawari ne a nan ma Allah yi yace dukkan wanda ya tsaya yi wannan sallolin yanda Allah ya koya yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya yi su da kyau ya kyautata arwalla ya yi ruku'i mai kyau ya yi sujada mai kyau ya yi khushu'i da nutsuwa da komi to Allah ya yi alƙawarin zai sanya shi gidan aljanna wa man lam yaf'al wanda kuma yake tsayawa ya sallar da kyau yayi ta yanda ya ga dama ya burbura ta kawai shikenan akai akari yace falaysa lahu ala llahi ahad to wannan babu wani bai da garantin komai wajen Allah bid alƙawlin ko mu da Allah in sha a gafara la wa in sha azaba in ya so ya gafarta mishi kuma in ya so ya azabtar da shi saboda abin da sai ya ce in ya so ya gafarta mishi ya so ya azabtar da shi saboda ita ba shirka bace bai yayi ita shirka ita ce Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha idan shirka ce mutun yayi ya mutu yana shirka bai tuba ba to wannan shi kai tsaye dan wuta ne Allah bai gafarta ma mushriki dukkan wanda ya gama Allah da wani kuma ya mutu akan haka to shi wannan babu shi babu aljanna innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar dukkan wanda ya Allah shirka ya mutu yana yi bai tuba ba to shi wannan dan wuta amma kuma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta ma wani laifi koma bayan wannan in dai ba shirka bace duk wani laifi da kai Allah yana iya yi ma to shi yasa anan yace in sha a gafara lahu in Allah ya so ya gafarta mishi wa in sha a azabahu kuma in ya so ya azabtar da shi anan ga malamai suke cewa da aka tattauna akan magana ta shin wanda bai ya sallah kafiri ne ko ba kafiri bane idan mutum misali lokacin sallah ya kawai ki tashi manzo wannan baka kalle shi baka ce kai kafiri ne eh wannan ba daidai bane baka ce wa mutum kai sai kai kafiri ne yanzu inda ya ce shi bai yarda ba ma sallar farilla ce to a lokacin nan ya kafarta amma mutum bai yi ba sallah baka ce mai kafiri ba kai sai amma inda ya kiya ya yarda ma cewa wajibi ne a yi sallar Allah ya fallanta sallar rukuni ce da ke rukunin musulunci to wannan ya fita daga musulunci daga yawa ya kafarta amma in bai yi ba yana daga cikin masu manya-manyan zunubi wanda Allah ya ce a yi kaza ya ki kamar yadda Allah ya ce ka sha kiya wani ya je ya sha ai kaga baka ce mai kafiri kai sai mai sabo ne to iri-irin wannan kenan ba a ce musu ba a ce wa mutum da ya far sallah kafiri ya je a ce mai ya je a ce mai ya yi laifin da yana iya hukunta shi musulmi daga musulunci saboda a kadan-kadan kana kini wata rana sai kai karin ganin kawai ba farilla ba ce ba dole ba ne sai an yi to wannan abu yana iya kai mutum zuwa ga halaka sai malai ya ci gaba da cewa wa ala alihi wa sahbihi al-atqiya'ul barara alladhina naqalu ilayna ibadatahu sallallahu alayhi wa sallam wa salatahu wa aqwalahu wa af'alahu wa ja'aluha lahum madhhaban wa qudwa wa ala man hadha hadwahum wa salaka sabilahum ila yawmiddin malai ci gaba da cewa wa ala alihi wa sahbihi kuma tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata ga iyalan manzo sallallahu alaihi wa sallam wa sahbihi da sahabban shi al-atqiya wal barara wani sai kasance al-atqiya bi ma'ana masu tsoron Allah al-barara kuma hallo masu biyayya ga dukkan umarni na Allah madaukakin sarki alladhina naqalu ilaina ibadatahu alladhina naqalu ilaina ibadatahu wanda suka kawo mana yaya manzo sallallahu alaihi wasallam yayin ibada sune suka nakalto mana wanda sune suka nakalto mana yaya manzo sallallahu alaihi wasallam yayin ibada wa salatahu da kuma sallar shi yanda yayi wa aqwalahu da kuma duka maganganu da yayi wa fa'alahu kuma da dukkan ayyuka da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aikata anan ga malam yayi magana akan iyalin manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabban shi safaha ta 36 kuma da yake cewa wa ala alihi wa sahbihi al-atqiya'ul barara الذين نقلوا إلينا عبادته صلى الله عليه وسلم وصلاته وأقواله وأفعاله سيرا دا أمنتن الله تبتغ إيالا منزو صلى الله عليه وسلم دكما صحبانش الأدكياء البررة ونسر كسنتي مصصورا الله البررة كما سيما سبييا الذين نقلوا إلينا عبادته وين سكا نقلتو منا سكا كاو منا dukkanin ibada ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa salatuhu da sallashi wa aqwaluhu da fadashi wa af'aluhu kuma da dukkan ayyukan shi waja'aluha suka sanya dukkan wannan abin da suka dauko mana maganganun manzo sallallahu alaihi wasallam da ayyukan shi lahum madhhaban wa qudwa suka sanya shi ne mazhabin su kuma shi ne kawai abin koyin su kuma shine kawai abin koyin su wa ala man hadha hadwa kuma ga dukkan wanda ya bi tafarki irin nasu wasalaka sabilahum ya bi hanya irin hanyar su ila yawmiddin har zuwa ga ranar sakamako ita ce ranar tashin kiyama anan mallan da yace wa ala alihi wa sahbihi ga iyalan manzo da kuma sahabban shi wanda su ne suka nakalto mana wannan addini iyalan manzo sallallahu alaihi wasallam su suka rayu tare da shi a cikin gida a lokacin da babu kowa sai su kadai tare da shi su suka gani ya yake yin sallah ta dare misali su suke ganin ya yake wasu ibadodin nashi na cikin gida irin su Aisha irin su Hafsa irin sauran mata na manzo sallallahu alaihi wasallam suka rawaito mana suka ce ai ga yanda suka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata a cikin gida suna da almajirai su koyar da almajiransu ma su koyar da almajiransu wannan abu ne ya fito daga gidan manzo sallallahu alaihi wasallam haka muka samo shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana yi haka nan har zuwa ga manyan malamai suka rubuta a littafi suka aje mu muka zo muke amfani da shi kenan kaga abu ne wanda yake da asali abu ne wanda yake da silsila har zuwa gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ka gani wannan su ne suka yi kowa sanin yaya yayi sallah da shi da su da sahabban shi kuma su suke yin sallah da shi a cikin masallaci su suke wuta daji da shi su suke zuwa yaƙi da shi su suke balaguro tare da shi su suke kaza tare da shi komai na manzo sallallahu alaihi wasallam tare suke yi a wurin su ya aura su ma a wurin suka aura a wurin su kai ciniki a wurin su ya saya a wurin su suka saida mishi irin wannan komai mu'amala ta zaman duniya tare da wa'innan bayan Allah ne wa'innan sahabban nashi tare da su ya rayu wannan iyalan nashi tare da su ya rayu babu wanda zai gaya ma wane ne manzo sallallahu alaihi wasallam kamar su dukkan wanda zai gaya ma wani abu akan manzo sallallahu alaihi wasallam a wajen su ya samu dukkan wanda zai karanta ma wata aya ta Qur'ani su suka hardace ta tukun suka ce ma ga ayar da sauko tukwana kajita su suka gani ya manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi kaza dukkanin ibada su ne suka gani su aka aikata a kansu da su aka yi komi tukwana sai suka zo suka ce ma ga inda annabi ya kaza inda suka gunga bakin suka shiru da baka san baya kake sallah inda suka kyali da baka san baya zaka yi azumi inda suka kyali da baka san baya zaka bar zakka kai da ko aya guda baka karanta da Qur'ani saboda akan su take saukowa yau a cikin Al-Qur'ani duk da kake karantawa dan ka ji an ce ya ayyuhal ladzina amanu ba wanda kowa ba ake da harko tun asalin harko wanda su ne ake ma magana wannan su ne aka samu wata rana suna hira a cikin masallaci manzo sallallahu alaihi wasallam a majalisin shi aya ta sako aka ce ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi da su ne ma ake duk inda kaje an ce ya ladzina amanu su ne mu'minan nahari sai da ta fara sabka a kansu tun tana da danyenta kan ta bushe su suka fara anwani su suka fara haɗiye ta su suka fara har da cewa suka adana suka zo suka ba mu yanzu akwai wanda zai dabure tashi kawai haka ne yanzu ya tashi sai ka ji ya kama sunan wani sahabi kawai ya zage shi kawai ka ji wani ya ce ya buɗe baki ya ce ai sahabi wani a ƙarya ma yake sai ka ji ya ce wani kaza ya faɗi magana mara daɗin ji a kunne wanda dama a kwantar da shi wanda zai wannan magana a kama bakin nashi a dinke da abin nan da a ce ya buɗe baki ya faɗi wannan magana to yau idan ka ce wannan sahabban baka yarda da su ba idan ka ce su ne abin zagi a wurinka to ya kake sallah ya kake ibada waye zamna tare da annabin ya ga ya yake yi haka kake yi waje alqur'anin tun da hutun da ya sanko haka ji kai su ne fa komi su na addinin wannan dukkan shi gabaki daya Allah su ya zaba ya ajje kusa da annabi domin su dauko su ba mu saboda Allah ya rada su shi yasa Allah yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara radiyallahu anhum wa radu anhu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أكتب كما لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة دك وانا وانا انا مغانا ني اكن سوا اكن صحابة الله يتي يا رسول كي كبود وكي كتي كي بكر رسول تو كي دم كي رسول بسيم الله يا رسول كما كي دن كبود وكي كي دغنا كاتي بكر رسول بتمي زعي تو وهاك كي دكوي وسمتاني آيانزو ba abin da suke talla illa wannan miye suke so so suke su nemi wani sahabi guda akan wani labari na ƙarya akan wani tarihi wanda bai tabbata ba kawai su ce ma ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza a lokacin sahabbai to an ji an yi a dauka ma sun yi laifi wane ne ya ce ma sahabbai ma'sumai ne miye ake cewa ma'sumi wanda bai laifi a duniya kwata-kwata wanda bai laifi annabi ne kurum wanda tace aqida ta ahlussunna wal jama'a manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne bai laifi kowa na iyin kuskure a dauka sun yi kuskure kai so ne kana kuskure a rayuwarka ka tsaya kai shuru ka lissawa nan da shekara 10 baya so ne kai laifi so ne kuma Allah laifi su injin so dai ne ka rawaito ka ji an ce wani ya laifi so guda ɗaya in ma ya tabbata ya laifi to in kuma dan wanda yake yakin Badar ne fa wanda yake yakin Badar wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam wace musu yayi ku je ku yi abin da ko ga dama an yahi muku ku je ku yi abin da kuke so an yi a cikin sahabban ne ko ana zaune manzo sallallahu alaihi wasallam ya kallo wani daga cikin su yace me kai dan aljanna ne ya kallo wani yace kai ma dan aljanna ne haka ya kallo abubakar yace abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna talha fil janna abdurrahman bin auf fil janna sa'id fil janna sa'ad fil janna haka zana su dago mai ci duka yan aljanna ne wannan sahabban wanda wani zai zabi yanzu zai zage su haka nan ai mai kira suna Bilal bin Abi Rabah mai ma manzo sallallahu alaihi wasallam kiran sallah manzo sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi ya akai naji mutsin ka a gidan aljanna ka san manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana aljanna ake gwada mai duka gatanan duka gatanan komi gashi nan abin da yake ciki wuta duka a gwada mai duka gashi nan abin da yake ciki sallallahu alaihi wasallam ke shi kadai yake da wannan daraja wajen ubangiji a wannan al'umma yace ma Bilal ya akai naji musun ka gidan aljanna me kake aikatawa yace ni a gidan aljanna ki dija kaga wannan shi yana da garantin aljanna kisa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu yayi ma burgarin yace dan yuri ya nabe kawai yace shi biya shi gaba cikin wata rijimu na bayan manzo sallallahu alaihi wasallam bai koma share shi kadai can wata kasa wata rana kyal aka lalle shi aka ce yayi hakuri ya kira sallah a ji irin kiran sallah lokacin annabi da ya tashi da ya kiran sallah garin kowa bace da kuka shi ma bi ida sawa Bilal aka ce me kake yace kawai shi idan a rola shi ta warware zai yi kokari ya sake wata kuma ya raka abi aikin da yake yi sabai da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu albashir da aljanna ya ga musu cewa su a aljanna manyan mutane ne Abbas yake cewa Ibn Abbas yake cewa sai da aka kalli mutanen duniya kaf aka duba zukatan mutanen duniya kaf babu zuciya mai tsarki mai kyau irin ta annabi to kwana manzo Allah manzo sarki ya dauki annabta ta karshe aka dauka aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam aka dauki sahabbai na annabawa daban-daban sai da aka taji aka duba daga cikin abukan annabawa wanda za su rayu tare da annabawa duka wanda Allah ya aiko da wanda za su taimaka ma wannan annabin ya isar da sakon shi almajiran shi da aka bincika irin wannan almajiran da Allah zai sanya ma annabawa sai aka duba su waɗannan sahabban na annabawa babu wasu abukai na annabi wanda suka yi su tsarki sai aka gama su tare da manzo sallallahu alaihi wasallam zaɓin sa haka yanzu kawai wani yanzu ya zamana sai ya ce ai waɗannan sahabban kaza 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 gaya musu magana har wani ya buɗe wata lafal mata musamman kawai ita wannan aikin da zagin sa so ne ake a sama shakka guda ɗaya tak akan sahabi guda daga ka yarda da ita ka yarda cewa wani sahabi ɗaya a cikin sahabban Annabi baka yarda shi ba shikenan gabaki da dinin nata za a rubuce ma jibi-jibin nan duka za a rubuce ma shi tunda daga baka yarda ba kana shakka akan wani shikenan kwana ɗaya kwana biyu sai ka ce yo hadisan shi ma da ya kawo tunda dama ni ba yarda shi ba ya taɓa yin kaza abin da ƙara aiki da su shikenan ya rawaito hadisi ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai ka ce ayo ai wani ne ba na amsa kawai haka nan kana zama wani ya zo ya karanta ma banza-banza ya karanta ma abin da ba a yi ba magana ta ƙarya kawai shikenan kai ka ɗauki abu a ranka ka kuma abin da aka yi na shekara 1400 da wani abu kuma Allah ya riga ya waje cikin Qur'ani ya ce tilka ummatun tarhal duk abin da aka yi ka bar shi ya riga ya wuce wannan ba matsala ka wuce wannan matsala sai tsakanin su in ma an ce an samu matsala sai tsakanin su kai dai Allah ya gaya ma Allah ya rarra su to kai ma dole ka rarra su Manzo sallallahu alaihi wasallam ya rarra su kai ma dole ka rarra su tare su kai dukkan abin da ake yi na addinin nan ya ci gaba da su aka yi komai su suka fara halarta Qur'anin nan kuma su suka kawo mana shi su suka kawo mana ibada Manzo sallallahu alaihi wasallam yanda yayi hatta sallar wannan da muke su ne suka dauko da sun kawo mana ita yanda Manzo sallallahu alaihi wasallam kuma su ne aka ce ma ku yi sallar yanda nake yi su ne Annabi ya gaya ma haka sallu kama ra'aytumuni usalli kuma na yi sallar nan dan ku gani ya nake yin sallar kuma ku rinka yi kuma su suka kawo mana ita kuma ita ce zamu karanta domin mu ma mu rinka yin sallah irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam malaike cewa wa ba bayan haka fa inni lamma tahaitu min qira'ati kitabi salat sai ke cewa bayan haka ni a lokacin da na kare karatu na babi na sallah kitabu salat shine babi na sallah a cikin littafin wa at-targhib wa at-tarhib cikin wani littafi mai suna at-targhib wa at-tarhib a cikin littafin ke da wani babi shi na musamman kawai na kan sallah to shi malam ya karanta wannan babin da ya karanta wannan babin na wannan malamin al-hafiz al-munziri yake rahimahullah wa tadrisu ala ba'd ikhwanina lokacin kuma da na karantar da wannan babi na sallah ga wasu ɗan uwa ikhwanina as-salafiyin ga wasu ɗan uwa salafawa me ake ce ma as-salafiyin sune salaf wannan suka bi hanya ta salaf su waye salaf sune sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sune ake ce ma salaf salaf na hawari sune sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam in kaji an ce wannan dan salafiya ne bi ma'ana wanda yake bin wanda yake addini wanda yake so ya addini irin addinin sahabbai su kuma yanda suka koya a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam in kaji an ce wannan salafiya ne to yana kokarin ya koyi da yanda sahabbai suka koyi addini suke yi shi ma ya koyi irin wannan addini na sahabbai rinka yi wannan shine ake cewa salaf in kaji an ce wannan ba salafi ne to shine malaka yake cewa bayan mun karantar da wannan babi na sallah ga ƴan uwan shi ko ɗaliban shi shi Imam Nasiruddin Albani ɗan uwa yake ce musu kamar bai a cikin littafin shi da wahala zai ce ma ɗalibi ɗaliban shi ya ce mai ɗalibi na wani lokaci kawai kaji ya ce ɗan uwa na haka yake yana faddala ƴan uwantaka ta musulunci innamal mu'minuna ikhwatun mu'minai ɗan uwan juna ne to aiki da wannan ayat ya yi faddala ba ya ce ma ɗalibin shi ɗan uwan shi da ya ce mai ma ɗalibin shi ya ce wa zalika munzu arba sinin ya ce wannan kuma nan da shekara huɗu kenan da ya karanta wannan littafin kuma ya koyar da shi ga ɗaliban shi ya ce tabayyana lana jami'an mali salati min al-manzila wal makana fil islam sai wajen karanta wannan littafin muna karanta shi da mun kare kenan karatun sallah sai ya bayyana a gare mu malis salati a gare mu duka kenan daga shi har ɗaliban nashi yace malis salati min al-manzilati wal makan sai bayyana a gare mu irin muhimmancin da sallah gare ta irin girman da sallah da gare ta irin matsayi da wuri a addinin musulunci da sallah take da shi wa maliman aqamaha wa ahsana ada'aha da kuma matsayin wanda ya tsaye da wannan sallai kuma hallau yayi ta yanda ya dace a yi ta kyautata wajen yin ta minal ajri wal fadl wal ikram kuma da irin abin da zai samu na lada da karamci da fadala kenan da duk ya bayyana a gare mu cewa da muka kare karatun mu na na kitabu salat sai mu gano cewa ashe sallah tana da matsayi babba, ashe wanda ya tsaya sallah da kyau iya da matsayi, iya da lada, iya da daraja, iya da fadala. Yace wa anna zalika yakhtalif, wa anna zalika yakhtalif ziyaratan wa naqsan binisbati qurbiha aw bu'diha min salatin nabi sallallahu alaihi wasallam kama ashara ila zalika. Sai ce amma wanda ya tsaya yayi sallan nan, wanda ya sallan nan ladan da zai samu, da darajar da zai samu, da fadala da zai samu, sadifan kenan ya danganta irin sallar da yi, ya danganta irin sallar da yi. In ta kasance tana kusa da irin sallar annabi zai samu wannan daraje, in kuma ta kasance sallah ce wadda ta yi nisa sosai da irin sallar da annabi ya koya, to wannan akwai matsala. Kenan darajarka, kyan sallarka, samun darajarka, kyautatuwarta da irin yin sallah irin ta annabi shi zai sa ka samu lada cikakke da kuma daraja da fadal da zaka samu. Kasancewar sallarka ta yi nisa da irin sallar annabi, to sallarka tana cikin tashin hankali, tana cikin matsala, wanda ba dole ba ka samu wannan ladan da aka samu. Sai yake cewa, sai yake kawo magana ta Manzo sallallahu alaihi wasallam, hadisi na Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda yusalli salata, innal abda yusalli salata, yace lalle bawa zai yi sallah, ma yuktabu lahu minha illa ushruha, ba zai samu komi a wannan sallar ba sai ya cikin goma in sirdis kawai zai samu. Idan yin sallah ya kare babu ladan da zai samu illa ya cikin goma in sirdis, kaga akwai matsala, makwabce zai roce. Yake cewa au tusquha, ko kuma daya cikin tara, in aka sallar gida tara kasance kashi ɗaya gare shi, au thumnuha, ko ɗaya cikin takwas, au subuha, ko ɗaya cikin bakwai, au khumsuha, ko ɗaya cikin biyar, au rubu'a, ko ɗaya cikin hudu, au sulsuha, ko ɗaya cikin uku, au nisfuha, ko kuma rabi. Kaga wannan yanda ya faɗi, ushruha in ta kasance kwarai sallar a lalace take, sai a kasa ta gida goma, ya kasance lalace zaka samu. In kuma tana da ɗan abin nan, sai a kasa ta gida tara. Kaga abinda aka kasa gida goma da abinda aka kasa gida uku, wanda aka kasa gida uku ayyahi kabiri, akwai wanda aka kasa gida goma ko gida, kenan aka kasa gida uku ka samu kashi ɗaya, ka samu ɗan abin nan dai mai ɗan dama-dama dai. Amma in gida goma aka kasa ta ba, to shikenan sallar da wahala ta kai da ba, ko ina ba, ko ta batta daga masallacin wata sallar. Sai ya ci gaba da cewa walidhalika, kenan dalilin wannan hadisi, dalilin wannan hadisi sai ke cewa fa inni nabbahatul ikhwan, sai na tunatar da 'yan uwanmu, sai na tunatar da 'yan uwanmu a kan ila annahu la yumkinuna ada'uha haqqal ada, cewa mu kinnan baya yiwa mu yi sallan nan yanda ya dace, mu yi sallan nan yanda Manzo sallallahu alaihi wasallam yake so, au qariban minhu, ko kuma kusan haka ma, illa idza alimna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam mufassalatan, yace ba za mu yi sallan nan ba yanda ya dace. Kun ga dai abu da mun karanta, annabi ya ce mutum yana iya sallah sai dai a kasa ta gida goma a bashi kashi ɗaya, ko a kasa gida tara a bashi kashi ɗaya, ko gida takwas har zuwa gida uku, ko kuma ya sallan ma ga ta nan dai wata bata amsa ba. Sai ce to ba bayani ba mu samu irin wannan darajar da falala da muke so mu samu, sai mun san yaya annabin ya yi sallah. Shi ne ce illa iza alimna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam mufassala, sai mun san yaya annabin ya yi sallah a warware filla-filla, tukwana wannan zan mu samu damar mu yi ta yadda annabin ya yi ta. Wa ma fiha, da kuma abin da yake cikinta, min wajibat, da dukkan abin da ya shahi wajibobi, kenan abin da ya shahi wajibobi na sallah, wa adab, da ladabba na sallah, wa hay'at, da irin nutsuwa, da irin halayen da ya kamata a ce mutum ya siffanta da su don yin sallah, wa ad'iya wa adhkar, da addu'o'i da zikirai wanda ake a cikin sallah, thumma harisna ala tatbiqi dhalika amaliyan, sai mu kiyaye domin mu aikata wannan a aikace. Fa hina idhin narju an takuna salatana tanhana an al-fahsha, kenan idan muka san sallar ya take, muka san wajibobinta, muka san ladubbanta, muka san ya kamata mu yi sallah ya siffantu, muka san me ya kamata a yi a sallah, me ne bai kamata ba a yi, me yake gyara ta, me yake lalata ta, idan muka san wannan muka yi kokarin kuma aikata wannan abin da muka koya a aikace, sai ce fahina izin narshi, to a lokacin nan sai mu yi fatan an takuna salatana, wannan sallar tamu tanhana anil fashai wal munkar, za ta ringa hana mu yin alfasha da aikata aiki mummuna. Kenan idan sallarka sallah ce mai kyau, to alfasha ba za ta ringa burge ka ba, aiki na banza ba zai ringa burge ka ba. Inna salata tanha anil fashai wal munkar, sallah tana hana alfasha kuma tana hana aiki na banza. To in sallarka mai kyau ce irin ta annabi ce, to ba za ta bar ka ba wasu abubuwa na alfasha su ringa burge ka. Abin da yasa na ce su ringa burge ka, yin kuskure ko yin laifi ga musulmi abu ne wanda tunda kai ba annabi bane ba, sai inevitable mutum yana iya samun kanshi wata rana ya aikata zunubi. Wannan haka ne, shi yasa Manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yawan istighfar, yake cewa shi ma a wuni yana yin sama da su 70. Sahabbai suka ce Manzo sallallahu alaihi wasallam in dai yayi shiru ban ya komi, to tasbihi ne yake ko istighfar ce yake. To Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko an yahi mai duk abin da yayi a baya da wanda zai a gaba, in ma yayi shi wasu mul yake ba, amma duk da wannan yana istighfar. To ina ga mu, kaga dan ya koyar da mu ya kamata mu ringa yawan yi, ya kamata mu ringa yawan istighfar. Malamai suke cewa duk abin da kaga yayi zahi ya toshe, to yin ga ringa istighfar zai bude ko mene, kuma zai warware ko mene, duk zahin abu zai sanya insha Allah ta'ala. To kaga shi yin kuskure ko yin laifi ga musulmi abu ne wanda yana zauwa ga musulmi ya aikata, amma ka samu musulmi laifi ko zunubi yana burge shi, aikata zunubi yana burge shi, to yana akwai matsala. Yanzu misali mutum ya ringa shan giya kuma ya ringa jin daɗi kuma tana burge shi, ba lokacin da ya sha ba, idan murwari ya yi nadama ko ya sha wani abin maye ko mutum ko ya aikata zina, in ya aikata kuma yana jin daɗi, yana ba da labari daga baya kuma yana fatan ya sake aikatawa, to wannan yana da matsala a imanin shi, iya da matsala a sallolin shi. Amma idan ya kasance idan ya aikata laifi kai tsaye, abin zai don zai komo mi yayi nadama ya ringa ma kanshi kaicu, to wannan zuciyar shi akwai imani a ciki, kuma in dai yana kiyaye Allah da kyau, to insha Allah wannan abin ma zai fasa shi kwata-kwata, kuma ya fasa burge shi. Kenan kiyaye sallah yana daga cikin abin da mutum zai samu na daraja, cewa mutum ba za ka same shi yana aikata alfasha ba kuma tana burge shi yana aikata. Wa an yaktuba lana ma warada fiha min as-sawabi wal ajr, idan mun yi ta yanda ya dace wannan sallar ta hana mu yin alfasha, kuma Allah ya rubuta mana lada da dukkan abin da ake samu na sakamako idan mutum ya yi. Yace walamma kana ma'rifatu zalika ala tafsil yata'addar ala aktharin nasi hatta ala kathirin min al-ulama litakayyudihim bi madhhabin muayyan, yake cewa duba da sanin wannan sanin sallai yanda annabi ya yi ta da wajibobinta da ladubbanta da hay'at inda mutum ya kamata a ce ya kasance da dukkan abin da ya dace a ce an yi a sallah, yace duba da cewa sanin wannan a warware filla-filla mutane da yawa ba su san shi ba, kuma hannu wasu malamai su ma ba su san wannan ba, saboda litakayyudin bi mazhabin muayyan, saboda sun kayyade kansu akan wani mazhabi guda. Akwai wanda zaka samu shi da abin da za a yi, in dai kawai mazhaban mu kaza ta ce kaza, to kowane irin hadisi ka kawo shi ba zai yarda ba, shi kawai dan mazhaba kaza ne, mazhaba kaza ta ce kaza, kowane mazhaba ne ta zai aiki. Su kuma wannan malaman na mazhaba gabaki ɗaya sun yi nasiha, sun ja kunni, sun yi gargaɗi, sun ce iza sahal hadisu fa huwa mazhabi, idan hadisi ya inganta to ni ma mazhabin dauke magana ta yada ta dauki wannan hadisin kai aiki da shi to yanzu ka samu wani wanda ya rike wata mazhaba yanzu anan wajen dan babu wannan matsalan babu wannan matsala anan mafi yawa yanzu anan zaka samu ko mazhaba guda ce malikiya ko watan malikiya amma akwai zaka samu su ɗan shafi'iyya akwai zaka samu su ɗan hanbaliya akwai zaka samu su ɗan hanafiyya akwai wanda zaka samu su ɗan zahiriyya kowa akwai mazhabar da yake bi zaka samu a gari guda kowa akwai ɗan mazhaba kaza ne majalisi daban-daban kowa mazhabin shi daban in aka zo karatu kuma aka zo yin ibada kaza kowanne ɗan mazhaba ya ce shi mazhabar shi kaza ya ce kaza za a yi wannan shi kuma mazhabar shi ya ce kaza ta yi shi tana wa wanda shi mazhabin na kaza na wani bai gamu ba da wani ilimin shi wancan kuma ya gamu da wani ilimin duk da cewa abu ga hadisi ya tabbata amma shi wancan da yake mazhaba ta ce kaza kawai ya ce shi bai da wani yasa ba haka wasu malamai suke yi sai kasance wannan yasa ya rihe musu ido ya rihe musu zuciya ya rihe musu kwalluwa wajen neman hakikanin irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya salla to dalilin wannan shi malam ya zamana da malaman daban-daban tun a can wurin su kwatacin larabawa ya zamana da malaman daban-daban na mazhabobin daban-daban ya gani irin yadda suke kankamo akan wannan sauran mazhabobin kawai ba ruwan su mazhaba kaza ta ce kaza kawai shi za su aikata ko da a ce mazhaba kaza ta yi gaskiya a su ba ruwan su anan ne babu wannan rigimai to dalilin wannan abin ya ce sanin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi salla yadda take gangariyar ta kuma a warware yanda ya tabbata a hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam idan an tattara su yace mutane da ba su sani ba ko malamai da yawa ba su sani ba saboda kasancewar kankamo da suke yi akan mazhaba sai yace waqad alima kullu mushtaghilin waqad alima yace kullu mushtaghilin yace kuma hakika dukkan wanda mushtaghilin bi khidmati sunnati al-mutahhara jam'an wa tafaqquhan dukkan wanda ya kasance ya shagaltu da yi ma sunna khidma min yi ma sunna khidma warware ta tabbatar da ita ta tabbata ko ba ta tabbata ba ta inganta ko ba ta inganta ba sanin hadisin da ya zo daga annabi da gaske da kuma hadisin da wani ne kirkira ya ce annabi ya waje sanin wannan wasu malamai ne na musamman ke da kwai masu wannan aikin daga cikin su shine wannan littafin Muhammad Nasiruddin Albani yake cewa waqad alima kullu mushtaghilin bi khidmati sunna aice hakika dukkan wanda ya kasance ya shagaltu da ma sunna khidma kuma ya san haka al-mutahhara sunna tsarkakakka jam'an wa tafaqquhan wajen haka tauna sunna da kuma wajen sanin fiqihunta da sanin abinda ke da kai na hukunta hukunta a cikin ta anna fi kulli madhhabin min al-madahib sunanan la tujad fil madahib al-ukhra zakka samu a cikin kowace mazhaba akwai a cikin kowace mazhaba da ke da kwai misali ka dauki malikiya shafi'iyya hanbaliya hanafiya zahiriyya wannan mazhabobin guda biyar zakka samu sunanan la tujar fil mazahib al-ukhra zakka samu sunna gatanan a malikiya wata sunna ce gatanan ta tabbata a malikiya ta tabbata amma babu ita a shafi'iyya saboda bai samu hadisin ba ko babu ita a hanafiya ko babu ita a hanbaliya ba samu hadisin ba amma shi imam malik ya samu ko kuma ka samu wani hadisin da shi imam shafi'i ya samu hadisin amma shi imam malik bai samu ba duka an samu hakan sai gani to ga sunnan nan ta tabbata ga hadisin nan ya tabbata na annabi a wannan mazhabin dalilin ni ina wannan mazhabin kawai ni a ni bana aiki ba da wannan mazhabin kawai ni da mazhabi na zan aiki to kaga ai an tabka cikin kuskure yaya annabi ya ce kaza ka ce mazhabin ka ya ce kaza tabbas wannan mazhabin malamai ne manya-manya kuma malamai ne suka ma addini aiki wajen fiqh malamai ne wanda kuma addini har yanzu yana anwana da su kuma addini har ya zo ƙarshe kiyama ta zo ba a wasa anwana da su ba amma duk yanda suka kai matsayi su ma dalilin sunna ne suka samu matsayin wannan duk yanda suka kai matsayi kware kwa mu mun yarda da fiqh amma wallahi sunna annabi ta ce gaba sunna annabi ta ce gaba duk abinda annabi ya aka ce ya tabbata annabi ya ce kaza to kawai dangana za mu yi dukkan wani mazhabi ko mu dauki abinda annabi ya ce da shi za mu yi aiki saboda ka gane ta akai wanda yi ta irin ta annabi shine wanda yake da alƙawari ga Allah cewa zai shiga aljanna shi ma malamin da kake ma na mazhabin inda a ce ya ga wannan hadisin da ya bar magana da hadi ya dauki magana nan ta annabi ya aike ta kuma ya sun yi galgadi sun hadi kan su mutu duka da suka hadi suka ce kafa a bayan mu hadisi yazo kaga wata magana ta ta ci karo da hadisi ka ki daukan hadisi ka dauki magana ta yace a ni ma in hadisin ya inganta ni ma nan nayi ni ma tace hanyar ta to shine shi malai yake cewa to kowa ya san haka zakka samu dalilin wannan bambance-bambancen da ke da kai na mazhabobi zakka samu hadisi ya inganta a wannan mazhabin dalilin ba mazhabi na bane ba in yi aiki da yake aiki da wannan mazhabin da wannan hadisin in je da duke mazhabata a riki in ce bana aiki da ita so da mazhabata bace yace wa fiha jami'uha ma la yasihu nisbatahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma hallo a cikin ma akwai fa akwai hadisan da su ba tabbata ba daga manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wanda zaka samu a cikin mazhaba kaza an ce kaza kuma an yi kawa hujja akan wani hadisi kuma hadisin bayan bincike ya tabbata cewa hadisin bai tabbata ba ba ingantacce ba bincike zai nuna ma cewa lalle wannan hadisin bai tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ma da ifi ita wannan mazhabar ta kawa hujja da shi kuma aka so aiki da shi yace wannan abu ne sananne ga dukkan wanda yake karanta littattafai na fiqh yace shi mala yace wa fiha jami'u ma la yasihu nisbatahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqwal wal af'al yace kuma a cikin wannan mazhabobin duka akwai waɗanda suke kawo wasu hadisai wanda ba su tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam shi ko mala a wannan littafin an tsaya an kelelece an tabbatar da abin da aka ce ma ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa aktharu ma yujadu fi zalika fi kutubil mutaakhirin yace kuma abin da aka yi ma samu dewa yace a cikin littattafai na wanda aka rubuta daga baya yace wa katiran ma narahum yace cewa yuzimuna bi azwi zalika ila annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu wasu mutaakhirin amma zaka ji suna nema tabbatar su matsa akan cewa lalle wannan hadisin ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa walidalika wada ulama'ul hadis yace saboda irin wannan abin nazrishin sanin hadisi ya inganta ko bai inganta ba hadisin da ya tabbata daga annabi da wanda bai tabbata ba saboda wannan ne wada ulama'ul hadis malaman hadisi jazahumullahu khairan yake cewa Allah saka musu alkhairi ala ba'di mashtuhira minha kutubut takhrijat yace suka zo suka rubuta manyan littattafai wanda suka shahara na warware hadisai daga na kirki zuwa ga hadisan da bai inganta ba daga manzo sallallahu alaihi wasallam allati tabayyana halu kullu hadisin mimma warada fiha littattafai wanda suka bayyana ma mutane halin kowane hadisi yanda yake ciki ya tabbata ko bai tabbata ba zaka samu littafi ne gashi na an ware an tabbatar muku da cewa wannan hadisin sahihi ne kuma an duna ma cewa wannan hadisin shi kuma da ifi kaga kenan an warware ma an kare ma aikin kawai in ka dauka aiki ne zaka da shi hadisin da bai tabbata ba babu kai babu aiki da shi yake cewa min ma warada fiha min sihhatin aw da'fin aw wada'in sun warware ne ta tawaisan nan da yawa sun warware ma hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba da wanda kuma kirkira shi ne ma akai kokari ya ce aka zama akai kun sa akwai bambanci tsakanin hadisin da aka kirkira da hadisin da kuma kawai da ifi idan aka ce hadisi da ifi yana yiwuwa hadisi ne wanda a cikin wanda suka rawaito hadisin ya samu matsala ta kwalluwa magana matsala ta kwalluwa ta mantuwa idan ya harce hadisi zubewa ki to idan aka samu wanda ya rawaito hadisi daga cikin wanda suka sanadin hadisin an samu wanda bai rikewa da kyau in ya rike in ya harda ce man cewa ke to wannan hadisin sai ga an mai kurwa an ce wannan hadisin ya da ifi ko misali mutun ya ce ko misali ni yanzu anan in ce Usman dan Fodiyo ya ce kaza aina naga Usman dan Fodiyo talatin ka ayi don shekara 100 ma Usman dan Fodiyo mutu to na bude bakin zai in ce Usman dan Fodiyo ya ce mini kaza to he ka samu wani hadisin kawai mutun ya zabura ya ce wanda tsakanin shi da shi ya kai shekara 200 ya ce wai shi ya bashi hadisin tabbas akwai wasu mutane tsakanin su tana ba ko bai so ya kawo inda mutanen ne saboda mutanen ba na kirki bane ba malumai da sun gani zasu ce wannan hadisin da ifi to sai ya ce ai wani kai tsaye bashi hadisin wanda bai san ba ya ake warware hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba ayo ai babban malami wane ya ce ya bashi hadisin kai baka sani ba cewa kawai kariya ce wannan mutumin ya hadisin ba haka nan bane ba magana wannan bai tabbata ba wannan malamin shi ya gaya mishi to haka malamai suke bi ɗaya bayan ɗaya suke warware hadisan da suka inganta dole ba su inganta ba akwai wanda kuma kawai zawa zai zauna ya kera hadisi kawai ce annabi ya ce kaza kuma ƙarya ce akwai wanda ya kera hadisi 6001 akwai wanda ya 3000 akwai wanda ya 1000 akwai wanda suka yi ɗayyiruwa daban-daban an san su ma eh akwai wani wanda ake cewa Nuhu ibn Abi Maryam shi daga an gaji a sanadi ma ta a wannan maudu'i kawai zai zo zauna wajen khalifa mafi yawan da suke zama gindin sarki sarki na lokacin wannan na lokacin wancan kawai tare suke da shi kullum in sarki wani laifi su so suke su gyara ma sarki duk abin da aka yi kawai sai sarki ya juya kalle su kawai kai tsaye su suke kirkiro hadisi su ce wa sarki ai annabi ya ce kaza ya ce kaza dan su gyara cewa sarki bai yi ƙarya ba maganar sarki daidai ne ai ya tabbata annabi ya ce akwai wanda ya hadisi 6000 akwai wanda ya 3000 duka an samu kuma suna da tattawai an yi na musamman an ware wannan hadisai ne wanda aka ma annabi ƙarya aka ce ya ce kuma alhali bai ce malumai suka tashi suka yi aiki akan wannan kuma Allah ya kawo mana irin waɗannan malaman domin su ma sunna annabi wannan aikin domin a tace mana mai kyau da mara kyau daga cikinsu wannan malamin Imam Al-Albani Ibn Baz yake cewa hadisi yana cewa a ƙarshen duk shekara 100 na wannan al'umma Allah zai kawo wani wanda zai ma sunna annabi aiki zai ma addini aiki Ibn Baz aka tambaye shi wani malami ne cai Albani ne Muhammad Nasiruddin Albani mai wannan littafi saboda shi he da ya littafi ya tattara hadisan annabi ingantattu 10,000 silsilatul hadis sahiha ya zo ya tattara hadisai da ifai su ma yi 10,000 silsilatul hadis da ifa ya yi wannan daban ya yi wannan daban wannan ingantattu wannan kuma su tabbata ya ware ba al'umma kawai aiki ne za ka yi da su to kaga su ina su ne manya-manyan malaman wanda Allah ba mu masu warware mana abin da ya tabbata da wanda bai tabbata ba ya ce ka kitab al-inaya bi ma'rifati ahadith al-hidaya ya ce kamar littafin al-inaya bi ma'rifati ahadith al-hidaya wannan littafi ne shi ma aka wa na takhrij na hadisai na warware hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba wa turq wal wasa'il fi takhrij ahadith khulasatud dalail kilahuma yace li Sheikh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Qurashi Al-Hanafi wani malami ne duka wannan zaton guda biyu na takhrijin ahadith hadisai na warware hadisai na tace hadisai na tsaya a meke suna tsince hadisan da suka tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam da wanda mustabbata ba wani subur raya li ahadith al-hidaya lil hafiz az-zaili wa mukhtasarihi ad-diraya lil hafiz ibn hajar al-asqalani kuma da littafi na at-tarkhis التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير له أيضا وغيرها مما يدل الكلام بإرادة هي تي باهم من كاس ديوا ما هي تي بدم كاس أوي تزام تزام تي أكانسو هي تي لتتوهي دي ديما لما يسك تزام ناسكين ونسكي ورو ريما حديثي ونسك تبتا دون دم ستبتا هي تي تودا كرشي أقول زنتي لما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس هي تي دوبا دا سنن warware hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam daga masu kyau a gane marasa kyau duba da sanin ya manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yanda yayi ta ba tare da gubar ba ba tare da kura ba ba tare da ra'ayin wani ba yanda ta tabbata haka manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yace duba da wannan abu ya kasance abu ne wanda mutane duwa sun jahilce shi bai sani ba yace alfata lahum hazal kitab alfata lahum هذا الكتاب ليتعلموا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سيتي سي ألفت عفوا ألفت لهم هذا الكتاب سينا ولفا مسوانا للتاهم ليتعلموا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دومان سسان يا منزو صلى الله عليه وسلم يسلى فيهتدوا بهديه فيها سيكو قرنس الشريو إذا الشريو منزو صلى الله عليه وسلم أين دي سلى سيين دي راجيا من المولى سبحانه وتعالى منا هذا زواج أبنجزم سبحانه وتعالى ما وعدنا به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ابن ديمنا القولي اكن حلشن النبي شي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه دكان وند يكرا زوا ga shiriya to yana da balgwadan ladan wanda yake aiki da ita wannan shiriya mثل اجور من تبعه yana da ladan kulgwadan wanda ya bi shi ya saurare shi yayi aiki da abin da ya hadi to shi ma yana da lada gwalgwadon yadda aka ba wanda ya aiki da wannan abu lada layan kusa zalika min ujurihim shay'a ba a rage ma wancan wanda ya aiki da wannan abu ladan shi shi ma ko ba a rage mai komai ba a rage ma kowa komai daga ladan shi kawai shi ma dai dalilin ya kasance shi ne sanadiyya aka yi aiki da wannan sunna to zai samu wannan lada idan ya shige da wani yace kenan shi malam anan addu'a ce yace yana fata wannan littafi dai wallafa ya kasance Allah ya ba Allah ya bashi ladan dukkan wanda ya aiki da wannan littafi ya shiryu da shiryawa ta manzo sallallahu alaihi wasallam wajen yin sallah irin tashi yana fata Allah ya bashi ladan dukkan wanda ya aiki da wannan littafi kuma kuma sai mu ce mai amin Allah ya bashi ladan wannan abu da ya yi da wannan aiki da na addinin musulunci wannan kokari da malam yayi wanda har yanzu ba a samu wanda ya kamo shi shi wannan ban Allah Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kanshi kuma Allah ya haske kabarin shi anan ina ga zamu dakata abinda muka wada dai Allah wa mulaga wanda muka kuskure Allah mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah.